La Voix de l'Amérique, vous allez me trouver, dites-moi Roger, ça c'est vrai.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa. A wannan shirin na daren yau Laraba 13 ga watan Satumban shekara ta 2023. To bayan labaran duniya za ku ji cewa tsohon Prime Minister Jamhuriyar Niger Hama Amadu ya koma kasar bayan zaman gudun hijira a Faransa. Yayin da rundunar sojin Najeriya ke cewa suna samun nasarar karye lagon yan ta'adda a fadin kasar, wasu manazarta na cewa da sake.
Inda an karye lagon su ai da kamata yayi a ci manya-manyan komandojin su dukkanin su ko dai an halaka su ko kuma suna hannu. Har zuwa daren jiya ana samun rahotanni a bangarori na jihar Katsina.
Za ku ji cikon wannan da ma sauran rahotannin da muke dauke da su ciki har da yadda ƴan Najeriya suka ji da dage harincin izinin tafiya haddiyar daular Larabawa da kuma matsalar ambaliyar ruwa a wasu yankunan Najeriya. Muna kuma nan tafe da labaran wasanni. To amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya ga labaran duniya. Wani harin makami mai linzami da kasar Ukraine ta kai kan wata muhimmiyar tashar ruwa da ke yankin Crimea da Russia ta mamaye a yau Laraba. Ya raunata mutane 24 tare da lalata wasu jiragen ruwa guda biyu da ake gyarawa tare da haddasa gobara a wani bangare na ginin. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce Ukraine ta kai hari kan tashar jiragen ruwa da ke Sevastopol da makamai masu linzami 10 da jiragen ruwa marasa matuka. Kuma sojojin saman Rasha sun lalata 7 daga cikin makamai masu linzami da dukkan jiragen ruwan. Tashar jiragen ruwan na zama babban sansanin jiragen ruwa na Bahar Aswad na Rasha. A halin da ake ciki kuma ofishin shugaban kasar Ukraine ya ce har-haren na Rasha sun kashe fararen hula akalla 3 tare da jikkata wasu 14 a fadin kasar. A ɗaya bangaren kuma ministocin harkokin wajen kasashen G7 da na tarayyar Turai sun yi Allah wadai da zabukan da aka gudanar a yankunan da Rasha ta mamaye na Ukraine. Suna masu cewa ana nufin halasta mulkin Moscow a yankunan da aka kwace da ƙarfi ba bisa ka'ida ba. An gudanar da zaben a yankin Crimea da Lugansk da Donetsk da Luhansk da Zaporozhye da kuma Kherson na Ukraine, inda jam'iyyar shugaba Vladimir Putin ta United Russia ta ce ta samu akalla kashi 70 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Har yanzu ba a fitar da cikakken sakamako ba. A cikin sanarwar ta yau Laraba, ministocin sun ce zaben tamkar ƙara cin zarafi ne ga 'yancin ɗawaici da 'yancin kai na Ukraine. Sanarwar ta ƙara da cewa Rasha ba ta da ƙwararrun dalilai na duk wani mataki da aka ɗauka kan yankin Ukraine. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau Laraba cewa mummunan ambaliyar ruwa ta afka gabashin ƙasar Libya ta raba mutane sama da 30,000 da muhallansu. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 30,000 daga cikin 'yan gudun hijirar sun fito ne daga garin Darna tare da wasu dabbai daga wasu yankuna da suka haɗa da Bangazi. Sama da mutane 5,000 ne ake kyauta zaton sun mutu, inda yake da wuya a iya tabbatar da alƙaluma a ƙasar, inda gwamnatocin da ke hamayya da juna sau kwashe shekaru 10 suna fafatawa da juna. Wasu jami'ai sun ce adadin na iya ninkawa sau biyu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta aike da sabon jakadan ta kasar Afghanistan, wanda shi ne karo na farko da aka nada jakadan kasashen waje a matakin jakadanci tun bayan da kungiyar Taliban ta sake karbe iko a birnin Kabul shekaru 2 da suka gabata. A ranar Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Taliban ke jagoranta ta bayyana cewa Prime Minister Muhammad Hassan Akund ya karbi takardar shaida jakada Zoding a wani biki da aka yi a babban birnin kasar ta Afghanistan. Ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi ya bi sahun Akund wajen tarbar wakilin na kasar China a fadar shugaban kasa. Nan da nan, Beijing bata nuna alamar cewa nadin zo ya yi zai iya haifar da amincewar gwamnatin Taliban a hukumance ba. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya yi wa majalisar ministocin da wasu muhimman mukamai garan bawul domin ƙarfafa matsayinsa kafin zaben shugaban jam'iyyar a shekara mai zuwa, inda ya kawo sabon ministan tsaro da kuma mace ta farko ministan harkokin wajen kasar. Kishida yana da mata biyar a cikin mambobi 19 na majalisar ministoci, wani bangare na yunkurin samun goyen bayan majalisar ministocinsa na baya da maza suka mamaye wayanki da ke da mata biyu kadai. Wa'adin shekaru uku na Kishida a matsayin shugaban jam'iyyar masu ra'ayin riƙau zai kare ne a watan Satumbar 2024, lokacin da ake sa ran zai sake neman wa'adi na biyu. Bangarensa a jam'iyyar shi ne na hudu mafi girma, don haka dole ne ya ci gaba da zaman lafiya da sauran domin ya ci gaba da riƙe mukaminsa. A rarraba sabbin mukamin majalisar ministocin don nuna daidaito ko iko. Daga ƙarshe, wata hukumar sa ido ta gwamnatin Faransa ta umarci kamfanin Apple da ya janye wayar iPhone 12 daga kasuwar Faransa, inda ta ce tana fitar da turaren ɗaukar zafi da yawa. Hukumar kula da mitoci ta ƙasa a ranar Talata ta yi kira ga Apple da ya amfani da dukkan hanyoyin da ake da su don magance wannan matsala cikin hanzari ga wayoyin da aka riga aka yi amfani da su. Ta ce za ta sa ido kan sabunta abubuwan gyara ga iPhone 12, kuma Apple za ta iya yin kiran yan wayoyin da aka riga aka sayar idan suna da matsala. Kamfanin Apple da ya musanta sakamakon binciken, kuma ya ce na'urar ta bi duk ka'idojin da ake bi. Hukumar ta Faransa ta ce a baya-bayanan ta bincika wayoyin salula 141 don gano tsarin turaren da ka iya shiga jikin mutane.
Sarsilu Hashin Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Tsohon Prime Minister Niger Hama Amadu ya koma gida bayan zaman gudun hijira a Faransa. To sai dai yayin da magoya bayansa ke cewa zai bada gudunmuwa a kokarin fitar da kasar daga dambarwar siyasar da ta shiga biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli, wasu ko sun buƙaci madugun 'yan hamayyar na Niger da ya miƙa kansa ga hukuma sakamakon tuhumar da ke kansa kafin ya arce daga kasar. Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
A tsakiyar daren Litinin 11 wayewar Talata 12 ga watan Satumba ne Hama Amadu ya sauka a filin jirgin saman Jori Hamani na birnin Yamai, bayan da ya shafe shekaru biyu a tsakanin Faransa da sauran kasashen duniya cikin wani yanayi da ke kama da gudun hijira mai nasaba da matsalolin da ya fuskanta a zamanin shuɗaɗɗiyar gwamnati. Kawo yanzu Hama Amadu bai fara bayyana a bainar jama'a ba, lamarin da wasu na hannun damansa suka alakanta da maganar bin ƙa'ida. Dawowarsa gida Nijar a wani lokacin da ƙasar ke fama da rikicin siyasa abu ne da wani kusa a jam'iyyarsa ta Model Lumana Muhammadu Meduka ke ganin zai taimaka a samo mafitar kikakar da ake fama da ita.
Hamma a matsayi ne da ɗan ƙasa ya ce ba zai iya zamna ya tsaya ƙasar waje ba a kan cikin ƙasa ta ga halin da take ciki, don haka ya zo shi ba da tashi gudunmuwa cikin wanga hali da ƙasar Nijar. Experience inda aggare da kuma da ilimi da Allah ya bashi shi ma zai kawo tashi gudunmuwa.
A jajibirin dawowarsa Niger, tsohon firaministan a hirarsa da wata jaridar Faransa ya bayyana rashin jin daɗi kan matsayin da Faransa da kungiyar sai da yawo suka ɗauka game da juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa, musamman kan shirinsu na tursasawa sojojin juyin mulkin da ƙarfin bindiga, abinda wasu ke ɗauka tamkar gaisuwa ce da irin wake. Sai dai magoya bayansa na cewa magana ce ta son ƙasa.
Duniya ta shaida ya ba ƙasar Faransa amsa ga hanyar da ta bi na ba daidai ba, sannan kuwa yadda sun kai ba haka akai ba, in ma ana ganin kama an yi sauyin mulki soja na suka duka saboda ana cikin demokrasiya, to akwai hanyoyi waɗanda ya kamata a bi kafin a kai inda za a mazancen cewa a yi amfani da ƙarfin soja.
Abin tuni tsohon firaministan na kulle a kurkukun filinge a lokacin da ya sami izini daga wata kotun birnin Yamai a watan Afrilun 2021 don tafiya Faransa da nufin ganin likitansa. Sai dai kuma bayan shuɗewar wa'adin makonni biyu da aka bashi bai sake sako ƙafarsa Nijar ba. wannan yasa wasu 'yan ƙasa ke ganin tunda madugun 'yan adawar ya dawo gida to ya kai kansa hannun hukuma don sauke nauyin da ke wuyansa a dokance. Shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi na da irin wannan ra'ayi.
Kamar wanda kasari ne ai to shi harka Muhammadu kowa sana cewa ai shan magani ne ta iko to a ka'ida ya kamata tun zowon shi kawai in ya samu ya huta ya ta gidan shari'a ya saurari abin da shari'a za ta yi da shi.
Ai gaya mu shi zuwa cewa dama a lokacin bani da lahiya ne aka bani lasisin da cewa in ta yin sha magani da to yanzu kuma ga ni na dawo na sha maganin.
A taron manema labaran da ya kira a ranar 4 ga watan Satumba, Firayim Ministan gwamnatin rikon kwarya Lamin Zen da ke amsa tambaya kan makomar fursunonin siyasa irin su Hamma Amadu ya ce a shirye suke su yi aiki da duk wani wanda zai bada gudunmuwa a ayyukan cigaban ƙasa. Abinda ake ganin ya ƙara wa tsohon Firayim Ministan kwarin gwiwar dawowa gida daga inda yake hijira. Kakakin majalisar dokokin ƙasa Hamma Amadu wanda a shekarar 2013 gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta zarge shi da laifin sayan jarirai ya arce daga Nijar a watan Agustan 2014 jim kaɗan bayan da kwamitin jagorancin majalisar ya cire masa rigar kariya a wani shirin gurfanar da shi a gaban kotu. Bayan dawowarsa gida a shekarar 2016 da 2020 maduwan 'yan hamayyar ya bakunci kurkuku a washegarin zaben 2021 saboda zarginsa da yunkurin tada zaune tsaye. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Sule Mummuni Barma. A Najeriya kuma rundunar sojin ƙasar ta bayyana cewa ta karya lagon 'yan tada ƙayar baya a fafutukar yaƙi da ƙalubalen tsaro da ke addabar ƙasar. To sai dai kuma ra'ayin wasu masana da ma al'ummomin yankunan da ke fama da ayyukan 'yan bindiga ya sha bamban da na rundunar sojin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Activities in Operation Ladin Five in the northeast have significantly curtailed Boko Haram.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Torit Labaja, ke bayanin cewar hare-hare da sojojin Najeriya ke ta kaiwa ga 'yan ta'addan Boko Haram da isuwar baka kautawa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya yi matukar karya lagon 'yan ta'addan da kuma hakan ya sa suka yi ta saranda tare da mika wuya ga sojoji, suna kuma kakkawo makamansu tare da iyalansu.
The great people of Borno, Yobe, and Adamawa State.
General Labaja, wanda ke jawabi a wani taro da yanzu aka ke jagoranta tare da baki ɗayan manyan kwamandojin mayakan Najeriya da ke ciki dojan ƙasar, ya ce rayuwa sannu a hankali na kankama a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Ganin yanzu sojoji da gwamnatoci a waɗannan yankuna na ta ƙoƙarin daidaita al'amura a musamman a wuraren da ada suke tamkar kango. Lieutenant General Labaja ya ƙara da cewa gwagwagwa da sojan Najeriya ke yi na rundunar Operation Hadarin Daji da kuma Operation Wild Punch suna taimakawa gaya wurin durƙusar da 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin Najeriya a da kuma arewa ta tsakiya. Yana mai cewar kamar yadda shugaban Najeriya Bola Tinubu ba da umarni, sojoji da sauran jami'an tsaro su sa kafar wando ɗaya da duk wani abin da ka yi barazana ga sha'anin tsaron ƙasa. To lalle za a ci gaba da ƙoƙarin tunkara duk wani ƙalubalen tsaro a ciki da ma kan iyakokin Najeriya.
Within and outside the boundaries of Nigeria.
Yayin da shugaban sojojin ke cewar sun cancanci a tafa musu bisa kokarin da yake sun yi na samar da tsaro a cikin kasar. Ra'ayin masana tsaro da kuma waɗanda matsalar tsaron ta shafa kai tsaye ya bambanta. Dr. Yahuza Ahmad Getso mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Wannan abin da Hafsan hafsoshin sojoji Lagbaja ya faɗa ba gaskiya bane, kuma ba abin karɓa bane ga 'yan Najeriya musamman ga mu masana waɗanda muka san menene yake faruwa a dazukan. Domin inda an karye lagonsu ai da kamata yayi a ci manya-manyan kwamandojin su dukkanin su ko dai an halaka su ko kuma suna hannu. Har zuwa daren jiya ana samun rahotanni a bangarori na jihar Katsina, jihar Kebbi da jihar Katsina da jihar Sokoto da jihar Kaduna da jihar Niger na hare-hare da 'yan bindigan nan suke ci gaba da kaiwa babu kakkautawa, kuma 'yan Boko Haram da wace hujja za mu iya dogaro da cewar an karye lagonsu.
Wannan kuma wani talaka ne a jihar Zamfara mai fama da aika-aikar 'yan bindiga daɗi da bai san a ambaci sunansa.
Alhaƙiƙanin gaskiya Malam Hassan, akwai ci gaba, sai dai muna ƙoƙarin su sojoji su ƙara hubasa game da wannan lamari, saboda ko da ma mun sha bayanai da yawa an zo an yi operation yau sai a je a ce karya lagon waɗannan mutane, kuma alhaƙiƙanin gaskiya operation ne da za a ce an ci gaba da yi ne don kawo ƙarshen wannan matsala, ba wai abu bane na cewa an yi so guda ba za a sake yi ba sai sun kai attack.
Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri ko aka sun haka da wannan taro na sojin zai yi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan Maina Kaina. To har yanzu muna Nigeria inda ƴan ƙasar ke bayyana farin ciki kan dage haramcin takardun biza na ƙasar hadaddiyar daular Larabawa. Hakan ko ya biyo ne bayan wata ganawa da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi da shugaban daular Mohammed bin Zayed Al Nahyan, inda kuma suka kulla wata yarjejeniyar kasuwanci ta biliyoyin daloli. Wakilin muryar Amurka Abuja Timothy Obezu ya hada mana wannan rahoton da za ku ji fasarar sa daga Maryam Dauda.
Mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya Ajuri Engelali ya ce Najeriya da hadaddiyar daular Larabawa sun fito da wani tsarin zuba jari na biliyoyin daloli a fannoni da yawa, ciki har da tsaro da noma. Da yake magana da gidan talabijin ɗin Channels da ke birnin Lagos, Engelali ya ce yarjejeniyar ta kuma sa an ɗage haramcin visa da hadaddiyar daular Larabawa ta sanya kan 'yan Najeriya a watan Oktoban shekarar
2022. Add new dimensions to that relationship.
Yace abinda muka cimma a yau ba kawai dan daidaita dangantaka bane, amma har da ƙara sabbin abubuwa ga wannan dangantakar ko haɗin gwiwar da ƙasashen biyu za su mora. Kuma ina ganin zuwa nan gaba za a ga abinda zuba jarin ya kunsa a fili. Ana ci gaba da nazari sosai akan batun tsakanin ministocin ƙasashen biyu da kuma masu ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasashen. Hadaddiyar daular Larabawa dai ta sanya wa Najeriya takunkumi wajen ba da takardar izinin shiga kasar, wato visa, sakamakon wata takaddamar diplomasiya da ta faru. Haka kuma kamfanin jiragen saman Dubai na Emirates ya dakatar da zirga-zirga zuwa Najeriya saboda gazawar hukumomin kasar wajen aikawa hadaddiyar daular Larabawa kiyasun kuɗi dala miliyan 85 a matsayin kuɗin shiga. Da Dubai ta ce an dakile a kasar da ke Afirka, ba dai iya maida kudaden ba saboda karancin dala. Bayan haka shi ma kamfanin jiragen sama Etihad na hadaddiyar daular Larabawa ya dakatar da zirga-zirga zuwa Najeriya, amma Engelali ya ce ana sa ran kamfanonin jiragen saman na Emirates da Etihad za su soma aiki nan take ba tare da gwamnatin Najeriya ta biya wani abu ba. Ƙwararru a Najeriya irin su masanin tattalin arziki Emeka Oji ya yaba da matakin shugaban kasar a matsayin tayu ya sauya mummunan yanayin tattalin arziki a kasar.
It should be a no-brainer for them to reverse it. The major chunk of their tourism, whether it is education tourism or foreign tourism.
Shawara ce mai sauki a gare su ta sauya matakin. Akwai masu zuwa yawon bude ido ko ta bangaren ilimi ko hutu daga Najeriya wanda kasar na cikin jerin manyan kasashen da ke samar da kudaden shiga ta fannin ga Dubai. Amma babbar jinjina ga gwamnatin Tinubu don daukar wannan mataki. A cikin wata sanarwa a baya-bayan nan, kamfanin dillancin labaran hadaddiyar daular Larabawa ya ambaci cewa jagoran kasar da Tinubu sun duba damar da za su zurfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a fannonin da za su kawo haɓaka tattalin arzikin ƙasashen biyu. Sai dai sanarwar ba ta yi cikakken bayani ba game da ɗage takunkumin visar da aka sanya wa 'yan Najeriya da kuma sake dawowa da zirga-zirgar jiragen saman.
A gaida Maryam Dauda da fasarar rahoton Timothy Obezu. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman da cikinsa Hassan Umaru Tambol ya duba mana matsalolin ambaliyar ruwa a Najeriya, ga kuma rahoton nashi.
Rahotanni sun nuna cewa a tsakanin watan Yuni zuwa watan Agusta na shekarar 2022 an sami ambaliyar ruwa a wasu jihohin Najeriya kamar Lagos, Anambra, birnin tarayyar Najeriya Abuja, Borno, Ebonyi, jihar Rivers, jihar Bauchi da Benue. Haka ma ambaliyar ruwan ta yi sanadiyar barkewar cututtuka kamar kwalara wadda ta halaka mutane 465, kana ta shafi mutane 18,000 a cikin jihohin Najeriya Nigeria guda 31. Har wa yau ambaliyar ruwan ta shekarar 2022 ta sanadiyar mutuwar mutane guda 612, gidaje kimanin 300 suka lalace, kana gonaki ko filayen noma sama da kadara 500 suka lalace a sakamakon ambaliyar ruwan. To ko me 'yan Najeriya za su ce a game da ambaliyar ruwa a Najeriya?
mai kasis ta ba ore wallahi an ba ruwa kuma gare da tun da dai ga ta haddasa mana kulo da kayan mu muka yi ma ga hayan nan asara muke tun ba wurin fita
a nan jihar Ondo ina ambaliyar ruwa ta hai muku barna ko illa
mai inda ce yi mana illa babu gamar gadan nan da takkare yanzu ga ta nan asara ma take goga mana tun da gona ta taya ta butun mu da ita da wannan motocin nan mai sun ka tai ga hayan wasu ba kayan hayan ma ake jiwa su tun da sun lalace
sunana Alhaji Mustafa Sara Talban Shagamu mazaunin jihar Ogun
bana kun ga ambaliyar ruwa a nan jihar Ogun
sai an samu ambaliyar ruwa a nan jihar Ogun inda nake dai nake zaune ba mu samu ambaliyar ruwa ba amma mu ma tan muke da samun ta mutane ba sa gyaran kotoci hukuma ita kuma ba ta san sa ido akan ta tilasawa mutane ko a fito da wata doka na gyaran kwata duba ai ka ko ga ana tafiya haka dole za a samu ambaliyar ruwa a wuraren mu ba zuwa nan gaba
sunana Adamu Dan Fata Fuji wanda yake zaune a Alabar Rago a jihar Lagos
a shekarun baya an yi ta samu ambaliyar ruwa to a wannan shekara ta bana kun samu ambaliyar ruwa a nan jihar Lagos
mun samu ambaliyar ruwa sosai ma kan wani bangarori a yankin kusa da mu mu especially kaman irin su Ojo irin su Ibibi irin su Badagry Side dan kusan nan ne muke kusa da wuce ce gwamnati ita ce kuwa ga al'umma mafi akasari abin da yake haka irin waɗannan matsaloli kusan hanyar ruwa da ruwa yake biyowa ledojin siyo wata ledojin shara waye da sauran makamantan su gwamnatin Lagos kuma bata hakance lalle ne take tana kwashi wannan ledo duka ruwan sama ya fara zuba din yanzu sai wannan da nake ga ma yankin unguwar da muke wallahi mutane da suka yi asara a gidajen fasa kirguwa
Abubakar Muhammad mazanni Ado Kiti an samu ambaliya ba Allah yanzu kaga irin shiyoyin ajiban da ne idan ka dawo nan ne ga kuma hanyoyin shiyoyin hanyar poli wajen poli don idan wajen gaskiya an samu asara rayuka wajen nan gaskiya da masu suka wajen an samu matsaloli wallahi idan ka dawo nan irin shiyoyin bangaren kuma shiyoyin hanyar nan ne ga Adebayo amma dai zan gwamnati gaskiya zai hana yana kokari wannan kutocin gaba ɗaya a tijaron dare da rana aikin da yake kai kenan
sunana Labaran Isa Tubali mazaunin garejin Olaje Osun Fice
to a nan jihar Osun kun samu ambaliyar ruwa bana
to a nan jihar Osun ambaliyar ruwa mun tabe da dan sauki tun da da ainihin gogin a kibai ambaliya mota ta kwada da mutum hudu ciki tun ka mutu gare an ka tsamo mota gabaki ɗaya sannan an ka yadda gawarsu saboda haka abunda an ka yi na bangaren ambaliya kenan domin ruwa ma sun ci gidaje kun tadda wasu gidaje sahilin nan kuma sun bata koko da goro cikin gonaki duk inda aka ginan zirari ma sun hana sun kashe wurin fagen ruwa wannan aiki
Farfesa Ibrahim Mustapha Ɗanƙane na Jami'ar Sokoto masani taswirar ƙasa ne wato geography a turance
to na farko dai babban abin da yake ka ambaliyar ruwa yanzu shine abin da ya shafi wannan abin da muke kin ma kira dumama yanayi wato climate change saboda me ya jawo haka shine system din duniya din aka samu ya samu canji kaga da duniyan nan babu mutane da yawa mu duniyan nan zaka ga da akwai vegetation da yawa
kamar itace haka
itace da yawa inda muka bi asali su waɗannan abubuwan suna da wani abu da suke yi a rayuwar mu ta duniya kamar yanzu misali ita bishiya kaga tana daukar abin da ake kira carbon dioxide mu sai ta bamu oxygen da muke numfashi da ita to da ya zama na cewa da duniya din mutane suna karuwa in ka duba rate of growth na mutane population din duniya from 18th century zuwa kamar a ce 1936 kasan 18th century population na duniya suka zama 1 billion by 1936 sai population din ya zama 2 billion kaga bambancin shekara 136 by 1976 sai ya koma 4 billion kaga ana maganar shekara 46 kenan by 2000 shekara 24 kaga ya koma to wannan da su mutane suka karu sai ya zama na cewa bishiyoyin da muke da su muna rushe su muna kashe su muna gini kuma muna amfani da injinoni na kamar machine da motoci da komai da kuma kamar kamfanonin mu to duk waɗannan sai ya sa duniya sai ta dumama shine wani abu da ake cewa global warming shi climate system na climate din guda biyar ne muna da atmosphere muna da lithosphere muna da hydrosphere muna da abin da ake kira cryosphere sannan muna da biosphere abin da yake faruwa shine yanzu da duniya ta dumama zafi yayi yawa ka san wannan zafin idan ya bigi ruwa ana samun abin da ake kira evaporation din zafin yayi yawa evaporation din zai yawa idan evaporation din yayi yawa kaga ruwan da zai sauko shi ma mai yawa zai sauko kaga in ya sauko da babu gidaje babu titina waɗannan ruwan kaga ba za su iya shiga su tafi karkashin kasa ba ka sake shanye su idan ruwan yana sauka da yawa ga kuma zafi ana samun evaporation sea level din sai ya rise idan sea level din ya rise kaga ruwan ina zai tafi ya je inda gaba yake lalawa zai shigo gari
ambaliyar ruwa a Najeriya dai ta yi kamari tun shekarar 2012 zuwa yau wanda yayi sanadi sanadiyar tarwa tsayuwar mutane sama da miliyan ɗaya. Sannan ambaliyar ruwan ta yi sanadiyar mutuwar mutane Dubai tare da lalata ɗimbin dukiyoyi a ƙasar Libya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umaru Tambuwal. To bari mu je ga ɓangaren wasanni inda za mu kawo muku wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Gaban hukumar kwallon kafar Spaniya Luis Rubiales zai fuskanci kotun birnin Madrid a ranar Juma'a don wanke kansa daga zargin sumbatar wata 'yar wasan gaba na kungiyar matan Spaniya Jenny Hermoso. Hadarin ya abu kuni a dalilin nasarar lashe kofin duniya na mata da Spaniya ta yi a ranar 20 ga watan Agusta. Hermoso ta yi kara a shirance akan Rubiales tana mai kukan ya kai mata farmaki irin ta jima'i. Rubiales ya yi murabus a matsayin shugaban ɗin Spaniya, haka kuma ya sauka daga matsayinsa mataimakin shugaban kwamitin zartarwar UEFA saboda wannan badakalar. Jordan Ayew ya samu cimma saka kwallo na 20 a raga wa kasar Ghana a wani wasan sada zumunci da kasar Liberia a nan Accra ranar Talata. Duk da rashin kyawun filin wasa, Black Stars sun kokarta sun kanzura kwallaye guda uku, Liberia ta fidda ɗaya. Dan wasan gaba na kasar Ghana Muhammad Kudus mai yiwuwa ya rasa yin wasu wasanni guda shida jinkadan da zuwa sa West Ham wa ainihin club. Rashin sa zai dace da campaign din Ghana na gasan cin kofin Africa a Cote d'Ivoire. Wasannin da ake jin ba zai samu yi ba sun hada da wasan West Ham na FA Cup zagaye na uku a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2024. Kudu zai iya rasa wasannin Premier League da za su yi da Sheffield United da Bournemouth da Manchester United da Arsenal da mai yiwuwa Nottingham Forest. A cikin wani sako mai susa rai, hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta miƙa ta'aziyarta game da mutuwar wani ƙwararren dan wasa Sylvester Saki, wadda ƙwararren mai tsaron gida ne na Legon Cities. Labarin mutuwar Sylvester ya girgiza baki ɗayan fagen wasan kwallo na kasar, inda ya bar maki da za a rinka tunawa da shi. Hukumar GFE ta miƙa ta'aziyarta ga clubin kadai ba har ma da dangi na dan wasan gabaki ɗaya. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Lam Kar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, wani harin makamin linzami da ƙasar Ukraine ta kai kan wata muhimmiyar tashar jiragen ruwa da ke yankin Crimea da Rasha ta mamaye yau Laraba, ya ranta mutane 24 tare da lalata wasu jiragen ruwa guda biyu da ake gyarawa tare da haddasa gobara a wani bangare na ginin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Ukraine ta kai hari kan tashar jiragen ruwa da ke Sevastopol da makamai masu linzami 10 da jiragen ruwa marasa matuka. Kuma sojojin saman Rasha sun lalata 7 daga cikin makamai masu linzamin da dukkan jiragen ruwa. A ɗaya ɓangaren kuma, ministocin harkokin wajen ƙasashen G7 da na tarayyar Turai sun yi Allah wadai da zaɓukan da aka gudanar a yankunan Rasha ta mamaye na Ukraine. Suna masu cewa ana nufin halasta mulkin Moscow a yankunan da aka kwace da ƙarfi ba bisa ƙa'ida ba. An gudanar da zaɓen ne a yankin Crimea da lardunan Donetsk da Luhansk da Zaporozhia da kuma Kherson na Ukraine, inda jam'iyyar shugaba Vladimir Putin ta United Russia ta ce ta samu akalla kashi 70 cikin 100 na kuɗin da aka kada. Har yanzu ba a fitar da cikakken sakamako ba. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta faɗi yau Laraba cewa mummunan ambaliyar ruwa ta afka gabashin ƙasar Libya ta raba mutane sama da 30,000 da mahallansu. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 30,000 daga cikin ƴan gudun hijirar sun fito ne daga birnin Derna tare da wasu dabbai daga wasu yankuna da suka haɗa da Benghazi. Ƙasar China ta aike da sabon jakadan ta ƙasar Afghanistan, wanda shi ne karo na farko da aka naɗa jakadan wasu ƙasashen waje a matakin jakadanci tun bayan da ƙungiyar Taliban ta saka karɓe iko a Kabul shekaru 2 da suka gabata.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma wato a Fiona Nandudu wadda ta shirya ta kuma kula da sautin shirin, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Caron. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma assalamu.